Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan ana shan hanci lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Laraba 9 ga watan Nuwamba shekarar 2022. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ana ci gaba da kidaye ƙuri'un da aka kada a zaben rabin wa'adi da aka yi a jiya Talata a nan Amurka. Idan muka liga kasar Kamaru za ku ji cewa matsalar karancin wutar lantarki a wasu biranen kasar na shafar harkokin kasuwancin mazauna biranen.
A yi kwana guda a Kamaru ba tare da an yanke wutar lantarki ba ya zama abin mamaki. Lamarin dai na faruwa ne a dukkan manyan biranen kasar, ciki har da manyan biranen siyasa da na tattalin arziki, wato Yaounde da Douala.
Muna kuma tafi da shirin ciwon kyamace wanda Aisha Ma'azu za ta gabatar da kuma sharhin jaridun kasar ta Kamaru. To amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatar an tashi lafiya ga cikakkun labarin duniya. Sabbin cututtukan coronavirus sun karu a Gwanzu da sauran biranen kasar Sin a cikin bayanan da hukumomi suka fitar a jiya Talata. Inda kasar da ta zama cibiyar kera masana'antu ta duniya ta zama sabuwar cibiyar COVID-19 ta kasar Sin. Lamarin da ya zama zakaran gwajin dafi ga kasar a yunkurin gujewa irin kullen da Shanghai ta yi. Sabbin cututtukan da ke yaduwa a cikin gida sun haura zuwa 7,475 a ranar 7 ga watan Nuwamba a fadin kasar baki daya, a cewar hukumar lafiya ta kasar Sin. Adadin da ya shige na kwana guda baya da 5,496 kuma mafi girma tun daga ranar 1 ga watan Mayu. Gwanzu ke da kusan kashi 3 na sabbin cututtukan. Karin bai yi yawa ba idan aka kwatanta da ma'aunin kasashen duniya, sai dai yana da yawa a ma'aunin kasar China, inda ake magance cutar da sauri da zarar ta bayyana a ƙarƙashin tsarin ta na kawar da annobar COVID baki daya. Biranen masu mahimmancin tattalin arziki, ciki har da babban birnin Beijing, suna buƙatar ƙarin gwajin PCR ga mazauna da kuma kulle unguwanni har ma da gundumomi a wasu lokuta. Sake ɓullar cutar zai zama zakaran gwajin dafi ga China a ƙoƙarin ta na daƙile yaduwar cutar. Kuma hakan na iya kashe gwiwar fatar masu zuba jari na ganin cewa kasar ta biyu mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya za ta sassauta takunkumi nan ba da jimawa ba. Matsalolin na'urorin tattara ƙuri'u na haifar da ƙaruwar jita-jita da zarge-zargen maguɗin zaɓe ko kuma rashin gaskiya sa'o'i kaɗan bayan da Amurka suka fitar rumfunan zaɓe domin kaɗa ƙuri'a a zaɓen tsakiyar wa'adi na ƙasar. Jami'an zaɓe a gundumar Maricopa da ke jihar Arizona da kuma gundumar Mercer da ke New Jersey sun faɗa jiya Talata cewa wasu na'urorin na fuskantar matsalar karanto ƙuri'u. Muna ƙoƙarin gyara wannan matsalar, in ji shugaban hukumar kula da gundumar Maricopa Bill Gates a wani faifan bidiyo da aka buga a shafukan sada zumunta, inda ya ƙara da cewa lamarin ya shafi kusan kashi 20 cikin 100 na wuraren jefa ƙuri'a na gundumar. Muna kuma da ma'aikaci a wurin, in ji shi, yana gaya wa masu jefa ƙuri'a cewa za su iya sanya ƙuri'unsu a cikin akwati mai tsaro wanda aka gina a cikin kowace na'ura, kuma za a kirga ƙuri'un daga baya. Jami'an gundumar Marsa sun buga irin wannan sanarwa a shafin Facebook na gundumar. A jiya Talata, Iran ta tuhumi wasu 'yan jarida mata biyu da laifin farfaganda ga gwamnati, sabili da rahotannin da suka yi kan zanga-zangar gama gari da aka gudanar. Ma'aikatar shari'a ta sanar da cewa an tsare 'yan jaridar Nulufar Hamidi da Ilahi Muhammadi a gidan yari saboda yi wa gwamnati ƙazafi da kuma ƙulla maƙarƙashiya ga tsaron ƙasa. Ana tsare da dukkan matan fiye da wata guda. Zanga-zangar adawa da gwamnati ta shiga mako na 7 a Iran, inda aka gudanar da jerin gwano a duk faɗin ƙasar bayan mutuwar Mahsa Amini a watan Satumba, wanda aka kama da laifin keta tsauraran ka'idojin sanya tufafi ga mata. an kama Hamidi wacce ke aiki a jaridar Shark mai ra'ayin sauyi a ranar 20 ga Satumba bayan ta ziyarci asibitin da aka kai Amini. Ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kadan zamu kawo muku karshen labaran duniyar amma a halin yanzu bari mu duba wannan rahoto. Aracin ana ci gaba da kidaya kuri'un da aka da zaben rabin wa'adi da aka yi a jiya Talata a nan Amurka. Zaben da shi zai fayyace jam'iyyar da za ta rike iko majalisar dokokin kasar. Ga karin bayani a wannan rahoto. Makomar manufofin da shugaba Joe Biden ya saka a gaba wadanda yake so ya cimma karshen shekaru biyu na wa'adin sa na ci gaba da kasancewa cikin yanayi na rashin tabbas. Yayin da Amurkawa ke dakon sakamakon zaben rabin wa'adi da aka yi a jiya Talata. Sakamakon wannan zabe wanda ya hada hadda na ƴan majalisar dokoki shi zai zama maluniya ga jam'iyyar da za ta zama mai rinjaye a majalisar dokokin kasar. Bayanai sun yi nuni da cewa yayi wuri a wannan lokaci a bayyana sakamakon zaben da aka yi na takarar kujerun sanata da na majalisar wakilai da sauransu. Cindy Sen wakilin muryar Amurka ce da ke bibiyar wannan zabe sau da kafa. Ta kuma fadawa James Buddy da ke jagorantar shirin Daybreak Africa cewa mai yiwuwa sanin jam'iyyar da za ta yi zarra a wannan zabe ya dauki tsawon lokaci.
Then what we expected by late this evening, but if
tace ana son ran sakamakon zaben zai fito zuwa yammacin yau Laraba. Amma dangane da batun sanin jam'iyyar da za ta zama mai rinjaye a majalisar wakilai ko ta dattawa, wannan kuma wani abu ne da zai dauki lokaci. Sai dai wannan ba wani abu bane duba da cewa akwai miliyoyin kuri'u da ake kan kidayawa. Kujeru 435 ne ake takarar su a majalisar wakilai sai kuma 35 cikin 100 na majalisar dattawan kasar. Daga cikin muhimman batutuwa da suka fi cewa masu kada kuri'a tuwa kuri'a a wannan zabe akwai batun haramta zubar da juna biyu da kuma na matsin tattalin arziki. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karshen labaran duniyar.
Wani sabon rahoto ya nuna cewa kasar Ukraine na buƙatar ƙarin tsarin tsaron sararin sama daga ƙasashen yamma cikin gaggawa, wanda yayi gargadin cewa Rasha za ta iya neman maimaita dabarun da ta yi amfani da su a Syria wajen kai hare-hare a garuruwan Ukraine daga sama. Binciken da cibiyar sa ido kan harkokin tsaro ta Burtaniya ta yi ya ce a farkon mamayar a watan Fabrairu da Maris sararin samaniyar Ukraine ba shi da kariya sosai, yayin da hare-haren da Rasha ta kai da farko suka lalata na'urorin kariyar a sararin saman Ukraine. Rahoton ya ce a cikin wannan lokacin jiragen saman yakin na Ukraine sun lalata jiragen Rasha, amma kuma sun yi hasarar rayuka sosai saboda kasancewar an fi karfin su nesa ta fuskar fasaha kuma an fi su yawa, inji rahoton. Sai dai bayan kwanaki da yawa Ukraine ta samu damar turawa da kuma kunna matakan kariya ta iska. Tun daga wannan lokaci sojojin Ukraine sun harbo jiragen yakin Rasha da dama da jirage masu saukar ungulu da wasu jiragen sama da bakamai masu linzami, inji wani marubuci Justin Bronk. Gwamnatin Uganda ta ce za ta kawo ƙarshen shekarar makaranta tun da wuri saboda barkewar cutar Ebola da ta shafi ɗalibai 23 ciki har da yara 8 da suka mutu. Miliyoyin ɗaliban Uganda da ke makarantun firamare da sakandare ne matakin zai shafa na kawo ƙarshen zangon karatu na makonni biyu da wuri saboda barkewar cutar Ebola. Karamar ministar ilimi Joyce Muriku Kadushu ce ta sanar da rufe makarantun jiya Talata. An samu ɓullar cutar Ebola a makarantu biyar da ke yankunan Kampala, Wakiso da Mubende, a cewar ma'aikatar ilimi.
A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rahotanni daga kamarin na cewa matsalar karancin wutar lantarki a wasu manyan biranen kasar na haifar da tarnaki ga harkokin kasuwancin wasu mazauna biranen, yayin da hukumomi suke cewa suna ɗaukar matakan shawo kan lamarin, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Muhammad Bashir Ladan ya aiko mana daga birnin Yaounde.
ayi kwana guda a Kamaru ba tare da an yanke wutan lantarki ba ya zama abun mamaki. Lamarin dai na faruwa ne a dukkan manyan biranen kasar ciki har da manyan biranen siyasa da na tattalin arziki wato Yaounde da Douala. Wannan yanayin bai dace da jama'a ba. Gidaje da wuraren kasuwanci kanana da manya sun rasa inda za su sa kawunansu. Madam Kom Chantal tana da gidan abinci ta nuna mana illar da wannan katsewar wutar lantarkin ta yi a kasuwancinta. Dukkan abinci da na siyo sun baci. Kifi da na kawo a makon da ya gabata na sa a fridge ya rube. Yanzu ban san yadda zan yi ba. Dr. Tanguo Fonge, masanin tattalin arziki, ya ce wa muryar Amurka kan wannan lamarin.
On ne peut pas développer un pays avec les coupures de lumière.
Bayan da za a habaka tattalin arzikin kasa ba tare da wadatacciyar wutar lantarki ba. Babu wani cigaba da za a iya samu a kowane fanni. Ministan ruwa da makamashi Gaston Elundu ya kai ziyara Douala birnin cinikayyar Kamaru yayin da yayi bayani inda kuma ya ce wa manema labarai.
Nous avons déjà importé les cellules qui étaient au port de Douala.
Iniyo sun kawo sabon kayan aiki da za a sanya su a anguwanni da suke fuskantar wannan matsala. Abun sani a nan shine waɗannan kayayyakin tun asali an siyo su ne saboda anguwar Ngosu a Yaounde. Amma dole ne mu sauke su a nan Douala duba da yadda al'amarin ya kasance. Ministan ya ƙara da cewa
d'ici au plus tard samedi
nan zuwa ranar Asabar gidaje kashi 50 cikin 100 za su samu wutar lantarki, sauran kashi 50 kuma sai makon gaba in Allah ya yarda.
À peu près jusqu'à la fin de la semaine prochaine.
A yanzu haka unguwanni da dama a garuruwan Douala da Yaounde na barazanar fara zanga-zanga na har abada idan lamarin bai sauya ba. Ina amfanin madatsun ruwa da gwamnati ta gina idan ba za su iya wadata mu da wutar lantarki ba? Wannan ita ce babbar tambayar da ta rage ba amsa ba. Muhammad Bashir Laden na muryar Amurka daga Yaounde a kasar Kamaru.
To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 1 na dare ne da minti 12, 8 na safe kenan da minti 12 a Nigeria, Niger, Kamar da Chad, a Ghana kuma 7 na safe da minti 12. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kazalika a koda yaushe za a iya zuwa shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labari da dumdumin su. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana. Barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon kyamace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Idan mai sauraro ya kasance da shirin ciwon kyamace a makon da ya gabata, an saurari wata hirar da na yi da Hurairu Musa, mawallafiyar littafin The City of an African Girl, wanda ta kaddamar a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja a watan da ya gabata, wacce take zaune a jihar New Jersey a kasar Amurka, da zumbar karfafawa mata a kara gwiwa duk da rayuwar rashi da suke fama da shi. Kuma mun karkare shirin a sa'ilin da malama Hurairu take cewa
fasto ne ke koyar da wannan. To jinga kuma wani abin drama kenan da za ta samu yar mafulatana musulma za ne makaranta da ba a yadda ma fulani su je makaranta, nan zan ce musu tsani fasto ne zai ringa koya mun ba. So that was the major a little bit hesitation from Auntie Zainab ta mijin ta suka ce na ce ni fa sam ne ta birgima ina iko na ce sai an kai ni makaranta ni ba yanda za a sayi ta samu
Provide them
mu da shanu su kuma su nono su man shanu su sai da ari su dambu ko fara su je su sai
da ya ta kare bayan kin yi aure
aka ce ba zan zauna gida na bar gida bayan na aika Hadiza we were too young for us to even fantan ina ganin yaran ta ne ma wannan auren so bai ma lasting ba to amma a lokacin kafin auren ya mutu na tafi school of health aka shin da aka hana ni zuwa in taba zuwa secondary school to da aka hana ni zuwa secondary sai ne aure dan in bar gidan an ce in bar gidan so dole in auren baban Hadiza in bar gidan so muna zaune a nan sai aka yi min hanya aka sa ni na je school of health daga wajen shi baban Hadiza ka je school of health na gama ina aiki a school of health ina makaranta anyway auren mu ma bai yi but didn't survive that 2 years
so ya kike
so ina
ba gida ko kuma
no ina a school of health na samu apartment dina a lokacin san a hostel ne aka ba so daga later da nake da Hadiza dole ne sai na renting out dan inda in je makaranta da na gama na zo jam kwano ne internship under Dr. R nan ne rahona in hadu da baban Salim abokin shi ya kawo matar shi ganin Dr. R sai yazo ya gani a wajen I don't know how suka ci suka yi ta labaran su dai wata ran dai aka introduce din ina da baban Salim su kuma yan Kaduna ne suna construction din University of Jos so yanda na hadu da su kenan but very short dating kin san yanda dai muke arewa ba wani ana elongating a da yanzu ne za ana kaga aka daura aure within 5 months an daura mana aure
amma ya iyayenki suka ji da wannan auren da
na baban sa are you kidding me reborn Huraira ai kome kuma jin dadi balle kuma yana da rufan asiri kin san halin da yake shikenan duk wanda da ba sa so na kuma yanzu ai Huraira ta zama mutabbi nayi aure na koma Kaduna na mishi magana na ce to ka san dai an hana ni zuwa karatu kuma ba zan yi aiki as a health worker amma gaskiya ni I want to go to a university yace okay sai mun adalci ya banni na enrolling a Zamani College no mu ne maybe first or second set so anan dai nayi training in 9 months the training in I was able to get 8 in my GCE WAEC and jumped in I got the score goes to ABU to start accountancy I was there for 2 years the second year in say lokacin aka fara su strike din nan na university exodus din nan da aka yi na Indian lecturers din nan kin san aka yi ta kullun riots I mean yara wanda su a lucha din nan kullun kenan ai ta gasin sai na ci ma baban Salim magana na ce to ni gaskiya I want to go to school in the US so that's how I left and went to the US my marriage da baban Salim ba abin da na rasa financially anything that I wanted he had offered me but the only thing that I feel which happens to a lot of women I know some men in suka ci shi wannan magana ba za su ji dadi ba amma zan fada hopefully this saving one aure ba wai ina yi dan in tozar da wani bane ba ina ganin baban Salim inda baya tagoranta mun ba yana nuna min ni yar talaka ce ya aure ni ya rufa min asiri I have no right I should be happy that I ni ai dauko ni daga kauye if he had treated me with respect in that regard cewa I was an equal person that there was nothing wrong with me being born talaka it hurts me all the time it's like he was doing me a favor which I'm telling you in many homes zaki ga masu kudi sun je sun aure kan kauye don kyawun su ko don usulan su a kawo su a ringa zagin su ana musu wulakanci banda ma a cikin yan gari ma aka aure su kila iyayen su ba masu rufan asiri bane a ringa zagin su a ringa musu gori ba abin duniya da mutum zai baka ya cire wannan zafin da kullun za a ringa ce maka ai kama gode Allah na kawo ka cikin gari kama gode Allah ka an gaure ni ce ma tabbata ko so anyway I just taught that ni in dai wannan arzikin ne haka ne aure yake to na yafi so when I left for the US I decided that I was going to do it on my own
mai sauraro anan za mu ja labulan shirin ciwon yamace a yau amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai raya mu za mu dora daga inda muka tsaya yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da bakuwar tamu Hurairu Musa sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu muke cewa wuni lafiya
ta yanzu kuma sai sharhin jaridin Kamaru
ta
kan zai namu na wannan makon ne da jaridar The Guardian ta kasar Jamhuriyar Kamaru an da tabbato mana cewar jaridar a bangaren yan awalan kasar Jamhuriyar Kamaru sojoji da masu dafe da bindigogi suna ta asabu a tsakanin su kasancewar yan awalan sun ce ba za su bari muri hauba sai dai an raba bangaren ingilishi da bangaren faransancin kasar Kamaru jaridar Le Jour kuma cewa ta ce a halin yanzu dai yan adawa a kasar Jamhuriyar Kamaru suna ta samu takun saka tsakanin su kasancewar zabe yana nema ya karato a kasar Kamaru yanzu dai ana nema su hade kansu amma abin ya faskara jaridar The Guardian Post kuma ta kasar Jamhuriyar Kamaru ita kuma ta mana bayani cewar a halin yanzu dai ministan lafiya na kasar Jamhuriyar Kamaru yana ci gaba da yayata irin abun da suke faruwa Musa Maluda Malashi an da yace cutar kwalara tana neman kawo matsala a kasar Jamhuriyar Kamaru an da haka mutane sama da miliyan 500 ne suka rasa rayuwarsu a jihohi goma na kasar Kamaru kamar yadda alƙalaman lissafi suka zana sai kuma jaridar da misaje ta kasar Jamhuriyar Kamaru an da ita kuma cewa ta yi shugaba biya yana kokarin fita kasashen waje domin neman lafiyarsa shugaban da yi ya ga da shekaru 80 da ɗan kai ne a duniya sannan kuma ya kwashe sama da shekaru 40 a kan gadon mulkin kasar Jamhuriyar Kamaru sai kuma jaridan The Sport ta kasar Jamhuriyar Kamaru an da ita kuma cewa ta yi shugaban hukumar kwallon kafa na kasar Samuel Eto'o yana ci gaba da takulawa masu takale da a kasar Kamaru cewar a halin yanzu dai duk wanda ba zai buga kwallo tsakaninsa da Allah ba zai kokari ya cire shi a cikin kungiyar kwallon kafa na kasar domin zai iya zuwa gasacin kofin kwallon kafa da za a gudanar a kasar Qatar ba tare da ɗan wasa na kasashen ƙetare ba zai iya yi da na cikin gida za mu kammala shafin jaridun namu na wannan makon ne da jaridar The Sahel ta arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru an da ita kuma ta ci gaba da cewa har yanzu dai maharan Boko Haram suna ta ci gaba da kai hare-hare a jihar Arewa mai nisa musamman ma a kan iyakar kasar Kamaru da tarayyar Najeriya da kuma kasar Jamhuriyar Chadi yanzu dai ana ganin cewar sauran gyauran na Boko Haram sun karato ne cikin kasar Kamaru da kasar Chadi suna ta kashe al'ummar da basu gani ba musamman kauyawa Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
to yanzu kuma sai labarin duniya a takeice
a takeicen matsalolin na'urorin tattara ƙuri'u na haifar da karuwar jita-jita da zarge-zargen makudin zabe ko kuma rashin gaskiya sa'o'i kaɗan bayan da Amurkawa suka fita rufunan zabe domin kada ƙuri'a a zaben tsakiyar wa'adi na ƙasar jami'an zabe a gundumar Maricopa da ke jihar Arizona da kuma gundumar Mercer da ke New Jersey sun faɗa jiya Talata cewa wasu na'urorin na fuskantar matsalar karanto ƙuri'u muna kokarin gyara wannan matsalar in ji shugaban hukumar kula da gundumar Maricopa Bill Gates a wani faifan bidiyo da aka buga a shafukan sada zumunta inda ya kara da cewa lamarin ya shafi kusan kashi 20 cikin 30 na wuraren jefa ƙuri'a na gundumar sabbin cututtukan coronavirus sun karu a Ganzu da sauran biranen kasar a cikin bayanan da hukumomi suka fitar a jiya Talata inda kasar da ta zama cibiyar kiran masana'antu ta duniya ta zama sabuwar cibiyar COVID-19 ta kasar Sin lamarin da ya zama zakaran gwajin dafi ga kasar a yunkurin gujewa irin kullan da Shanghai ta yi sabbin cututtukan da ke yaduwa a cikin gida sun haura zuwa 7,475 a ranar 7 ga watan Nuwamba a fadin kasar baki daya daga karshe a jiya Talata Iran ta tuhumi wasu 'yan jarida mata biyu da laifin farfaganda ga gwamnati sabili da rahotannin da suka yi kan zanga-zangar gama gari da aka gudanar ma'aikatar shari'a ta sanar da cewa an tsare 'yan jaridar Nulufar Hamidi da Ilahi Muhammadi a gidan yari saboda yi wa gwamnati kazafi da kuma kulla maƙarƙashiya ga tsaron ƙasar
to masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na hantsi sai kuma can da rana idan Allah ya kamu za a ci wata tawagar abokan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 4 agogon Najeriya ne jira kamar da Chadi karfe 3 kenan agogon Ghana kada manta a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafin mu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumin su. Kazalika za a iya leka shafukan mu na Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu kan a madadin Hanifa Kabir Isa da ta cewa ni gabatarwa da kuma Solomon Abudi hada mana shirin. Sai injiniyan mu Carl Stalin, ni Mahmud Lalo nake cewa ku ne lafiya mu kuma mu karasa daren lafiya.